sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammadu Lalo ne tare da Baba Yakubu Makiri muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 13 ga watan Yunin shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno ta kafa wani kwamiti wanda zai gudanar da bincike kan kisan da ake zargin ɗan Boko Haram sun yi wa wasu mutane a ƙaramar hukumar Jikwa. A ƙasar Ghana kuwa hukumomin ƙasar ne suka yi kira ga makwabcinsu ta Cote d'Ivoire da ta buɗe kan iyakokinta don sauƙaƙa harkokin cinikayya tsakanin ƙasashen biyu. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Shu'aibu Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce sojojinsa da na Russia suna fadar keke da keke a birnin gabashin kasar na Severodonetsk, yayin da yake roƙon kasashe da suke hulɗa cewa Ukraine na buƙatar na'urorin zamani na tare makamai masu linzami. A cikin bidiyonsa da ya saba yi na dare, Zelensky ya ce Russia ba ta sauya muhimman dabarunta ba, inda dakarun Russia suke dannawa zuwa garuruwan Lysychansk da Bakhmut da kuma Sloviansk da suke yamma da kuma kudu maso yammacin Severodonetsk. A yau Litinin wani mashawarcin Zelensky, Mikhailo Podolyak, ya kafe a shafin Twitter cewa kafin kawo ƙarshen wannan yakin, muna buƙatar manyan makamai daidai kamar Russia. Podolyak ya ce ana shirin gudanar da taron ministocin tsaro a birnin Brussels a ranar 15 ga watan Yuni, kuma ya ce muna jira mu ga shawarar da za a ɗauka. Sakataren tsaron Amurka Lord Austin shi ne kira wannan taron da za a gudanar a shell kwatan NATO. Irin wannan taro da aka gudanar ta yanar gizo a watan da ya gabata ya tattaro mahalarta daga kasashe 47 da NATO da kuma ƙungiyar tarayyar Turai. Ana sa ran shaidu da za su bayyana gaban kwamitin binciken tarzoman ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2021. Za su mai da hankali akan yadda Hadiman Trump suka fada masa cewa bai yi nasara ba a zaben shekarar 2020, ko da yake ya yi ta maimaita ikirarin lashe zabe, abinda masu suka suka kira da babbar ƙarya, yana mai cewa an yi masa magudi. An shirya manajan gangamin yakin neman zaben sa a shekarar 2020, Bill Steven, zai bayyana a gaban kwamitin mai mambobi tara na 'yan majalisar wakilai, amma daga ƙarshe ya janye saboda wasu batutuwan gaggawa na iyalinsa. Rahotanni sun ce matarsa mai juna biyu tana naƙuda. Kwamitin ya ce za a nuna bidiyon bayanansa na farko, wanda masu bincike na kwamitin suka ɗauka a maimakon ba da wani sabon bahasi. Sauran masu ba da shaidan za su nuna yadda ƙorafin satar zaɓe da Trump ke yi da yadda ya shafi tarzoma da ta tashi a Capitol, lamarin da ya kawo cikas ga aiki 'yan majalisar wurin tabbatar da nasarar da Joe Biden na Democrat ya yi. Hukumomin kiwon lafiya a Birtaniya sun gano sabbin kamuwa da cutar ƙyandambiri 104 a Ingila, a wata ɓarkewa mafi girma da ta zarce ta nahiyar Afirka da ta saba ganin cutar. Hukumar tsaron kiwon lafiya ta Birtaniya ta faɗa a yau Litinin cewa adadin mutane da suka kamu da ƙyandambiri sun kai 470 a faɗin ƙasar, wanda galibinsu 'yan ludu da maɗigo ne. Masana kimiyya sun gargaɗi kowa ba tare da la'akari da jinsi ba zai iya kamuwa da ƙyandambirin idan ya kusanci ko ya taɓa riga ko zanin gado da wanda ya kamu da cutar. A cewar alƙalumar Birtaniya, kashi 99 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar galibinsu maza ne kuma mazauna birnin London. A cikin watan Mayu, wani babban mai bada shawara ga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya ce akwai yiwuwar ɓarkewar ƙyandambiri a Turai ka iya yaɗuwa ta jima'i, kamar yadda aka yi ta faɗi a Spain da kuma Belgium. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban birnin kasar China ya mayar da karatu ta yanar gizo a ɗaya daga cikin manyan gundumominsa saboda wata sabuwar ɓarkewar COVID-19 da ke da nasaba da wani gidan rawa, yayin da har yanzu rayuwa ba ta koma daidai ba a Shanghai duk da tsage dokokin kulle da aka yi na tsawon sama da watanni biyu. Kasar China ta tsaya akan manufarta ta kakkaɓe COVID-19 da ake kira Zero COVID, da ke buƙatar gwajin jama'a da killacewa da kuma bin diddigin duk wanda ya hulɗa da wanda ya kamu da cutar a cikin wurare da ke fama da rashin tsafta. An danganta adadin kamuwa 166 da gidan rawan Heaven Supermarket da ke tsakiyar garin Gongti, bayan wani mai ɗauki da cutar ya ziyarci wurin a ranar Alhamis. Daga cikin waɗannan adadin,
mutane 145 kwastomomin gidan rawan ne yayin da saura kuma ma'aikata ne ko kuma mutane da kwastomomin suka yi mu'amala da su an rufe gaba ɗayan unguwar tare da wani wurin sayayya na salitum da wurin cin abinci dake daura da wurin har sai an samu sanarwa ta gaba a ƙarshe masu kada kuri'a a Italiya sun yi watsi da zaben raba gaddama na ƙarshen mako akan sauye-sauye ga tsarin shari'an ƙasar lamarin da ya zama ƙalubale ga Matteo Salvini shugaban jam'iyyar rajin kare haƙƙin bil'adama wanda ya lashe zaben sakamakon da aka fitar da sanyin safiyar yau Litinin ya nuna kashi 20.9 cikin 100 ne suka kada kuri'an adadi mafi karanci na kuri'an raba gaddama a Italiya da kuma ya kasa da kashi 50 cikin 100 da ake bukata domin sakamakon ya kasance mai inganci tambayoyi biyar da ke da alaka da sake fasalin shari'ar na Italiya wanda ya shahara amma kuma yake tattare da matsaloli masu suka sun ce batutuwan sun yi tsarkakiya sosai ga masu jefa kuri'a da yawa mun yi asara kuma kokarin karyata wannan batu ba shi da amfani inji Roberto Calderoli wani tsohon soja kuma mamba na majalisar dattawan kasar
a gaida baba yanku makeri wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Gwamnatin jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya ta kafa wani kwamiti wanda zai gudanar da bincike kan kisan da ake zargin ƴan Boko Haram sun yi wa wasu mutane a karamar hukumar Dikwa wadanda wasu rawatanni ke cewa ƴan bola jari ne daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda Biyu ya aika mana
ko amma kunne uku da suka gabata an halaka wasu mutane guda 33 da su ma aka ce ƴan bola jari ne wanda ake zato ƴan kungiyar Boko Haram ko ISWA mai suka halaka ko a cikin makon nan ma an halaka wasu mutane guda 23 a garin Dikwan wanda su ma ake zato ƴan kungiyar Boko Haram ko ISWA mai suka halaka yayin da aka ruwanta wasu da dama gadin yadda waɗannan mutane ke shiga cikin hatsari ne yasa gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum da wani committee karkashin jagorancin commissioner ɗan sandan jihar da sauran manyan jami'an an tsoro don bincika musabbabin mutuwan waɗannan mutane da aka ce ƴan gudun hijira ne duk da cewa shugabannin masu sana'ar wannan garafa da ake kira bola jari sun nisanta kansu da waɗannan mutane da aka halaka a waɗannan garuruwa guda biyu da cewa ba mambobinsu ba ne sai dai ko a baya ta kame wasu manyan motocinsu da wasu daga ciki suka taso daga ƙasar Chadi da waɗannan irin matattun garafa kuma ta bincika waɗannan garafa na saboda dokan matakan tsaro game abin da commissioner ɗan sandan jihar Borno Abdul Umar ke cewa
Alhamdulillah ga su dai mun duba waɗannan motoci da suka dauko wannan karafuna a duba wanda muka yi dai tunda an ne duba farko wannan ta biyu har yanzu dai bamu ga abin da yake na aibuwa a ciki kuma dalilin zuwan mu shine zo mu duba mu gani dan mu ba gwamnati shawara kan yaya za a yi zamu je kamar ina committee ne yake mun gani akwai soja akwai dan sanda akwai civil defense akwai DSS zamu je mu zauna cikin basira abubuwan da muka samu sai mu rubuta gwamnati a rahoto domin ta amfani da shi sai a dan san matakin da za a dauka
kamar wani irin mutane da aka ce sun mutu kamar wani irin mutane ne
okay an ce labarin da muka samu daga wurin ciyaman na ƴan Ajakuta sun ce waɗannan mutanen mazauna ne a IDP camp wanda suke fita za su itace in sun je daukan itace kuma in sun ga karfe ma sai su dauko
wato bayan kungiyar masu sai da karafan nan mulki
abin da suka faɗa kenan amma muna kan binci don karshen ta sai mun je can
kai mun mutane ne suka rasa rayukansu sakamakon wannan hali
aina
a can Dikwa
kuma mutum da kusan 23 su suka mutu kuma kowanne suka ji ciwo suna asibiti mun samu labarin cewa akwai wanda suke kutso kai cikin harkan wanda mutum mutanen gari ne kowa da zai tsunto karfe ya kawo ce da shi
na ta tuntubi shugaban ruku masu wannan sana'a na yake kira bola jari wato Mallam Umar Usman ko me zai ce game da wannan kashe-kashe da aka aiwatar a kananan hukumomi biyu da ke jihar Borno
alhamdulillah abin da ya ba dadi so muna jajirantawa wanda abin ya ritsa da su ubangiji Allah ya gafarta musu to amma alal hakika gaskiyan abin wayannan mutanen ba wai mutanen mu bane duk bincike da muka yi wallahi ba member mu kodi a ciki
amma an ce suna da yabin Ajakuta na ga suna sayar da
eto ba za mu ci ko a'a ba saboda sana'a ne akwai mutanen jama'a amma muna da registered members wanda muke tare da su muke amfani
shi ko Mallam Abacha Lajin na Waisu Lukutu na ɗaya daga cikin wanda ake cewa agent da kuma aka kame wannan motar nasu da ta lodi tun daga kasar Chadi ga dai abin da ke cewa game da kayan nasu
eh gaskiya bai mana dadi ba
ba kuma hakika amma in duk abin da kaga hukuma tayi ba tana yi dan mugunta bane hukuma tana yi ne dan a kawo gyara kila kurakurai da aka yi ne ake so a gyara dan haka hukuma ta rike kayan kuma alhamdulillah an zo an bincika ba samu wani abu mai kama da laifi ko kuma abin da ya kai ta doka ba
musu shugabannin masu da matatun karafa da ake kira a Jakarta kenan ke bayani game da zanganta wasu da aka ce mambobin su ne da aka halaka wasu kananan hukumomi da ke jihar Borno Haruna Daude Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to hukumomi a kasar Ghana sun kira ga makwabcin su ta Cote d'Ivoire da ta bude kan iyakokin ta dangane an sauwakawa yan kasuwa harkokin kasuwancin da suke yi tsakanin kasashen biyu ita dai Ghana ta riga ta bude kan iyakokin ta tun a watannin baya kasashen biyu sun rufe iyakokin nasu ne lokacin da annobar COVID-19 ta barke daga Accra ga rahoton da Hawwa Abdulkarim ta aika mana
The relationship between Ghana and Cote d'Ivoire, so far as our boundaries are concerned, is very significant.
Babban jami'in hukumar kula da iyakokin Ghana, Major General Emmanuel Kotia, a jawabinsa ya yaba wa takwaransa na kasar Cote d'Ivoire wajen bada haɗin kai a tsawon shekaru. Ya kuma bukaci kasashe biyu su kara tabbatar da tsare iyakokin su don samar da ƴancin kai ga kowace ƙasa daga gungun ƴan ta'adda, kungiyoyi masu ɗauke da makami, da masu safarar makamai, da mutane da sauran kayayyaki hukumar ta yi bayanin cewa rufe kan iyakoki yakan takaita zirga-zirgar kasuwanci da kuma batutuwa da suka shafi kan iyakokin kasashen Afirka
That now that the Ghana side of the border has been opened we believe that you also open your side of the border
tun da yanzu kasar Ghana ta bude iyakokin ta muna kira ga makwabtan mu Cote d'Ivoire su bude iyakokin su da mu a cewar ministan yankin yammacin kasar Ghana Kwabuna Ochre Dako dole ne ya zama yunkuri mai kyau don sake yadda muke kallon kan iyakokin mu na tsawon shekaru a matsayin ba a rajista ba amma mafi muhimmanci shine damar da zamu samu na hadin kai da ci gaba tare mutane da ke kan iyakokin sun bukaci yin kira ga gwamnatin kasar Cote d'Ivoire wasu al'ummar kasar Ghana sun bukaci gwamnatocin kasashen Afirka masu makwabtaka da juna da su bude kan iyakar su
sunana Ajiya Hawaru gaskiya ana gajiya ga kashe kudi ga hawa mashin in ka kai duka shi a kama ka ina ka bi ka shiga kaza kaza shi yasa ya kamata gwamnati yayi hankuri su sai yanda za a yi a bude border don gaskiya da muka sai kaya ma wallahi wata 6 sanan kayan ya kai wadansu wata 9 kayan ma ya bata ya expire shi yasa gwamnati yayi kokari da gwamnatin Cote d'Ivoire da na Ghana su yi kokari su bude muna hanya mu samu muna shiga muna fita
ni ce Hajiya Rahma Umar Sanda gaskiya mu kanmu rufe border ya kawo muna cika sosai akan sana'o'in mu shi yasa mu ma muna roƙon gwamnati da ta yi hakuri ya mu gwamnati Cote d'Ivoire da gwamnatin Najeriya ai hakuri a bude muna border saboda harkan kasuwanci kun ga shigowa da fice da muke muna so kaya daga Najeriya daga Cote d'Ivoire muna shigowa da su Ghana muna sayarwa wannan yana inganta harkan kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa gaskiya hanyar da ake bi sannan a samu shiga yana da ban tsoro wa'ansu ma wurin ake gamuwa da masu fashi da makami ai muku fashi a kwashe muku arzikin ku yasa amma in aka bude muna border akwai motocin da muke shiga da passport mu biya mu shiga mu so kaya ai duti a shigo da shi
Hawa Abdulkarim Yonfani ya sashen Hausa na murya Amurka daga Accra Ghana
to ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC mu shakata da wannan waka
yoni wayoni 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 mutuwa bata jala kowa ba wayoni wayoni Wai Allah, wai Allah, ni dola unkuka, ni dola unkuka, ni dola unkuka, tunda daina
za. Yanzu kuma sai rawatan mu na musamman inda Sani Sha'ib Malumfashi ya mana waiwaye kan yadda jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta kai ga tsayar da tsohon gwamnan jihar wato jihar Lagos Bola Tinubu a matsayin dan takarar shugaban kasar jam'iyyar.
A Najeriya yanzu kallo ya koma sama ganin jam'iyyar APC mai mulkin kasar ta tsaida Dattijo Bola Ahmed Tinubu don takarar shugaban kasa a zaben baki. Ta ne harar hukumar zabe ta kasa wato INEC ta baiwa jam'iyyun kasar wa'adin lokacin da za su mika mata da jerin sunayen 'yan takara da kuma waɗanda za su rufa wa gwamna da shugaban kasa baya a zaben na baki idan Allah ya kai mu. APC dai ta yi ta kokarin fidda dan takara na sassanci amma hakan bai yiwu ba a dukkan matakan da suka gabata duk kuwa da cewa shiyar kudu maso gabas da kuma shiyoyin da ke arewacin Najeriya sun baiwa Kudu damar fidda dan takarar shugaban kasa. Cikin wannan hali sai shugaban jam'iyyar na kasa Sanata Abdullahi Adamu ya sanar da babban taron committee APC wato CWC cewar an tsayar da Sanata Ahmed Lawan wato shugaban majalisar dattawa a matsayin dan takara na sasanci. Jam kadan bayan haka wakilan babban committee wato na APC CWC suka fito taro inda suka tabbatar da manema labarai gaskiyar lamari.
That's all of us are coming from the NWC meeting, but we are fully believed by our national chairman, the Tingwe Senator, Excellency Abdullahi Adamu, and he did believe us that the Senate President, Ahmed Lawan, is a consensus candidate for the APC National Convention. And that is just for the information he gave us, but it's not an issue that has been discussed on the floor of the NWC.
Yace kamar yadda kuke gani fitowar mu ce nan daga wajen wannan taro namu na CWC inda shugaban jam'iyyar mu na kasa Sanata Abdullahi Adamu ya sheda mana cewa an tsayar da Sanata Ahmed Lawan dan takara na sasanci, to amma fa ba a tattauna wannan lamari ba a zaman namu. Ya kara da jaddada cewa
this decision was never taken by the NWC but an information given to the NWC.
Ba kwamitin CWC bane ya tsayar da wannan shawara, illa dai sanarwa ce aka yi mana a zaman da muka yi. Jim kadan kuma sai ga gwamna Lalan na jihar Filato ya tara manema labarai ya nemi musu bayani game da ganawar da suka yi da shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Our meeting is to reaffirm our position that in the interest of unity, in the interest of peace and also justice, we recommended that the next president should come from the south.
Yace mun yi taron ne don mu kara jaddada matsayin da muka dauka tun da farko cewa a baiwa sashen kudancin kasar nan damar ya shugabanci Najeriya a tutar jam'iyyar APC don kara samun haɗin kai, zaman lafiya da kuma baiwa kowa 'yancin sa. Shi kawo gwamnan jihar Kaduna Nasiru Yar Rufa'i fashin baki inda yake cewa
there are 14 APC governors out of the 19 northern states. 13 of us are on one page on this subject and we all came to see the president, but the governor of Kogi State excused himself.
Yace APC tana da gwamnoni 14 daga cikin gwamnonin jihohin arewa guda 19. Yace 13 daga cikin mu baki ya zo daya game da baiwa Kudu shugabancin kasar nan. Illa dai gwamnan jihar Kogi wanda ya fice daga Ghana wanda muke yi da shugaban kasa. Gwamna Bagudu na jihar Kebbi shi kawai ya kare matsayin da gwamnonin na arewa suka dauka ne, inda yake cewa
we look at the totality of the issues that we need to bring so that every component of Nigeria will feel important. Like I said, there are northern candidates of northern extraction and we are not ignoring their capacity or their interest.
Wanda ke wannan mataki ne domin baiwa kowane sashi na kasar nan damar ya shugabanci Najeriya don mu nuna cewa mun dauki kowa da muhimmanci. Da wannan bayani aka ja labule jam'iyyar APC ta ce a je a gudanar da zabe kowa tashi tafi sheshi. An yi zabe an kuma kirga ƙuri'u. 75 77 78 79 100 101 101 ana sanar da sakamakon zabe cewa Bola Ahmed Tinubu shine ya ci zaben fidda gwani sai fili ya dauka na Eagle Square inda kai wannan zaben jagaba. Inda har wannan wato al'amari ya kai ga jihar Eko can ma a 'yan kasuwa suka yi ta manna da baki cewan zakaran da Allah ya nufa da cara ya yi. Da yake mutane suna kokawa an yi musu dauki dora, hakan ya sanya na nemi jin tabbakin wasu mutane cewan ko meye shawarar su ko kuwa ina mafita idan lokacin zabe yayi sosai. ga malami na farko.
Suna na Comrade Ladi Bako daga Gombe. Tsohon chairman ne na kwadago da farko na Gombe station. Gaskiya tsakani da Allah siyasan da ke gudana a Najeriya akwai damuwa. Siyasa ya zama na masu kuɗi. Sun suke zaben delegate in su ga dama yau su rusa da delegate gobe su sa wanda su ga dama. Su suke gaya ma delegate abin da za a yi. Su ga ba ka da rayinsu su shirya ka da kuɗi. Yawancinmu a Najeriya muna cikin damuwa da matsala.
To me shawaranka ga masu jefa ƙuri'a don su ne za su yanke hukunci?
Masu jefa ƙuri'a shi ne kamma mu a arewa, talauci ya gallaje mu, rashin tsaro ya addabi ko'ina. Tsara ta kudaden da suna rabawa idan sun fito da kuɗin talakawa bude kwakwalwa su karɓi kuɗin su ci amma su zaɓi mutum na gari mai tsoron Allah. Saboda haka yan Najeriya su bude idan da kwakwalwa su yi tunani su zaɓi wanda ya
ɗaki. Comrade Ɗanladi Bako kenan, ya wata malama sunanki?
A suna na Comrade Gloria Usman.
Na.
Ni dai a delegate sun riga sun yi nasu. Ni duk da girman ward na mutum uku ne kawai delegate suka zo suka yi zaɓe. Ni shawara ta ga jama'a na yanki na da Najeriya gaba ɗaya. An yi na addini bai fit da mu ba. An yi na kabilanci bai fit da mu ba. An yi na party bai fit da mu ba. Shawara ta shi ne in an kawo mutum wanda ya cancanta, in akwai wani abu zero party ma ya fito daga zero party a fitar mana da shi, in har zai mana aiki a bangaren mu a jihar mu a Najeriya gaba daya a zabe shi kwarai.
Comrade Gloria Usman Karrajin kare haƙƙin ɗan Adam kuma masu kungiyoyi na zaman kansu da ke wayar da kan mutane game da harkokin siyasa. Sani Shahab Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
An kammala gasar tsukuwar dawaki ta yankin Afirka ta Yamma ta shekara ta 2022 a Sokoto da ke arewacin Najeriya. Mahaya da dawakai daga sassa daban-daban na Najeriya da wasu kasashen yankin Afirka ta Yamma su ne suka fafata a gasar ta tsawon mako ɗaya, inda aka lashe kofuna 11 da motoci 11 da kuma tsabar kuɗi fiye da naira miliyan 30.
Sunana dai na farko Alai Sali, na zo daga jihar Katsina. Mahaya 20 ne. Ni na Allah ya bani sa'a na yi na ɗaya na ci mota.
Ana ce mai Alhaji Lawali, wanda wuce daga Damjiri Nijar da Magaramba. To wallahi dama a tsatsin can da ya wuce Allah ya bani sa'a rana na ci mota da shi, kuma Allah ba mu rana kuma rake da mota yau.
Najeriya ta ragargaza kasar Sao Tome da zunzurutun ci 10 da nima a yau Litinin. A wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2023, dan wasan gaba na Najeriya da ke takale da kungiyar Napoli Victor Osimhen shine ya zura kwallaye hudu, Terem Mofi ya zura biyu, yayin da Ogene Karo Etebo da Ademola Lookman da Moses Simon da kuma Emmanuel Dennis duk suka zura kwallo ɗaya-ɗaya a wasan da aka fafata a kasar Morocco. Wannan ce wasa ta biyu ta neman gurbin gasar da Najeriya take bugawa kuma take samun nasara wanda ya sa ta haye saman rukunin nasu na A bayan da ta yi nasarar doke Saliyo da ci 2-1 a ranar Alhamis da ta gabata a filin wasa na Mashura Biola dake Abuja. A daya bangaren kuma kungiyar Napoli ta kasar Italia ta yi watsi da tayin fan miliyan 51 da Arsenal ta Ingila ta yi wa dan wasan ta dan Najeriya Victor Osimhen. Arsenal ta bada muhimmancin gaske wajen zawarcin dan wasan na Najeriya tare da zimmar karfafawa ƴan wasan kungiyar gabanin soma sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2022 da 2023. To sai dai kuma Napoli ta sheda wa Arsenal din cewa ta kara farashin idan har da gaske tana son mallakar dan wasan a wannan bazara. Napoli din ta ce tana buƙatar akalla fan miliyan 85 kafin ta duba yuwar sayar da Osimhen wanda ta saya akan kuɗi fan miliyan 69 a shekara ta 2020. A fagen tennis kuma dan kasar Russia Daniil Medvedev ya ture dan kasar Serbia Novak Djokovic inda ya dare matsayin mutum na farko a jadawalin zaratan ƴan wasan tennis na duniya bangaren maza. To sai dai Djokovic da aka ture ya koma ne a matsayin na uku a duniya a yayin da Alexander Zverev da ke fama da rauni ya daga zuwa matakin na biyu a duniya. Wannan na zuwa ne makonni biyu kafin soma babbar gasar tennis ta Wimbledon wadda aka haramtawa dukkan ƴan wasan kasashen Russia da Belarus shiga gasar. Lamarin da ya shafi Medvedev da kuma kan sa ya iya rasa maki. To sai dai kuma ta yi hakan ba zai iya hana shi ci gaba da shugabancin ba domin kuwa zai rasa maki 180 ne kacal saboda ya fice daga gasar ta bara ne a zagaye na hudu. Hukumar shirya gasar ta haramtawa ƴan wasan Russia da Belarus shiga gasar ta bana sakamakon mamayar da Russia din ta kai wa Ukraine. Lamarin da ya sa kuma ta yanke shawarar zabge makin gasar daga jadawalin mafifitan ƴan wasa na kasashen na maza da mata. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka Abuja Nigeria.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To Mahmud a takaice, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce sojojinsa da na Russia suna fadar keke da keke a birnin gabashin kasar na Severodonetsk yayin da yake roƙon kasashe da suke hulɗa cewa Ukraine na buƙatar na'urorin zamani na tare makamai masu linzami. A cikin bidiyonsa da ya saba yi na dare, Zelensky ya ce Russia ba ta sauya muhimman dabarunta ba, inda dakarun Russia suke dannawa zuwa garuruwan Lysychansk da Bakhmut da kuma Slovyansk da suke yamma da kuma kudu maso yammacin Severodonetsk. Ana sa ran shaidu da za su bayyana gaban kwamitin binciken tarzoman ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2021. Za su mai da hankali akan yadda Hadman Trump suka fada masa cewa bai yi nasara ba a zaben shekarar 2020 ko da yake ya yi ta maimaita ikirarin lashe zabe, abinda masu suka suka kira da babbar ƙarya, yana mai cewa an yi masa maguji. An shirya manajan gangamin yakin neman zaɓensa a shekarar 2020, Bill Skibin, zai bayyana a gaban kwamitin mai mambobi tara na 'yan majalisar wakilai, amma daga ƙarshe ya janye saboda wasu batutuwan gaggawa na iyalinsa. Rahotanni sun ce matarsa mai juna biyu tana naƙuda. A ƙarshe, hukumomin kiwon lafiya a Birtaniya sun gano sabbin kamuwa da cutar ƙyandambiri 104 a Ingila a wata ɓarkewa mafi girma da ta zarce ta nahiyar Afirka da ta saba ganin cutar. Hukumar tsaron kiwon lafiya ta Birtaniya ta faɗa a yau Litinin cewa adadin mutane da suka kamu da ƙyandambiri sun kai 470 a faɗin ƙasar, wanda galibinsu 'yan ludu da maɗigo ne. Masana kimiyya sun gargaɗi kowa ba tare da la'akari da jinsi ba zai iya kamuwa da ƙyandambirin idan ya kusanci ko ya taɓa riga ko zanin gado da wanda ya kamu da cutar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aikinmu take da wasu sabbin shirye-shiryen, da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, ƙarfe 5 kina agogon Ghana na safe. Yanzu kan a madadin shi Baba Yakubu Makeri da ya ta ni gabatarwa, sai kuma Julie Ladies Discussion da ta hada mana shi wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.